na Sheikh Al-Usaim hafidhahullah ta'ala. Muna cikin Al-Ma'qid As-Sadis ko. To mun kwana akan hanya ne. Lokaci ya mana halin shi inda zamu tashi wa inna ma tanfa'u ri'ayatu funun al-ilmi bi'timadi aslayn. Kuma mun manta ba shi wannan ma'aqidi din yana mana bayani ne akan ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimil ahamm fal muhim. Ri'ayatu fununihi yani al-ilm. لأن المدار مداره ليس كذلك فجيني دام أن علمي دوم عنوان اللتاف تعظيم العلم لأنك يا كل بابي دشي وكذا سي إضافة يكاو فهاء الت إضافة لأنكم أزواج العلم رعاية فنونه في الأخذ يعني فنون العلم وتقديم الأهم فالأهم قرن كوين علمي قرن كراتو قرن كرن تدشي gurin kwarewa a cikin ilimi ana kula da bangarorin shi fannonin shi gurin koya sannan ana gabatar da abin da yafi muhimmanci kana sai mai bi mushi a muhimmanci to mun ji wato ainihin bayanai wanda malam ya kawo a cikin farkon wannan babi zamu tashi inda malam yake cewa wa inna ma tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslayn tunda ana so ka kula da fannoni na ilimi din nan ko akwai wanda yana so ya kula ya lura da cewa ga ilimin da ya kamata ya fara itqanin shi kana sai ilimi kaza amma kuma bai san ta hanyar da zai bi ba wanda muka sha bayani galibin tullab suna da kyakkyawan niyya ta karatu to amma rashin sanin hanya kuma wa man akhta at-tariqa dalla to shi yasa sai su taba gauniya sai su ta bandan-bandan suna burumbujima a cikin abun da ba zai amfane su ba to dan haka shine sai malam yace wa inna ma tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi kadai ka sani cewa kulawa da fannoni da bangarorin ilimi yana amfana ne yana yin amfani ne bi'timadi aslaini ta hanyar dogaro da wasu tusuna ko rukunai guda biyu ta hanyar dogaro da wasu usul guda biyu dan mutun ya rike su gurin kula da ilimin da yake so ya dauka mai muhimmanci dangane da shi da halin shi to in ya rike wa'annan asallan guda biyu zai dace zai amfana da zabi da rattaba tsarin karatun shi amma idan ya samu fukdani na wa'annan rukunai guda biyu to la'alla zai sha wahala koda zai kai zuwa ga manufar shi kila kuma ba ma zai taba kaiwa gare ta ba to dan ya saukake maka hanya ya kuma fayyace maka ka shirya tun da wuri sai ya kawo maka wa'annan asalaini din an gane wannan ahaduhuma daya daga cikin wa'annan asalaini din taqdimul aham fal muhim mimma yaftaqiru ilayhi almutaallimu fil qiyam biwadha'ifil ubudiyyati ko biwadha'ifil ubudiyyati lillah na'am taqdimu al-ahamm fal muhimm gabatar da abin da yafi muhimmanci sannan sai mai bi mushi a muhimmanci mimma yaftaqiru ilayhi al-mutaallim daga cikin abubuwan da mai neman ilimi shi dalibi yake da buƙatar su fil qiyam bi wadha'ifil ubudiyyati lillahi gurin tsayuwa da ayyukan bauta ga Allah subhanahu wataala ya gabatar da abin da yafi muhimmanci kafin wanda ke bin shi a muhimmanci cikin abubuwan da dalibi yake da buƙatar su a cikin ayyuka na bautar Allah subhanahu wataala misali kaga kamar rukunan can da muka karanta cikin al-usulu thalatha al-arkanu al-amaliyya kaga as-sala az-zaka as-sawm al-hajj to kare zaman to bai iya sallah irin ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma gashi yaje yana koyan aikin haji yana farkon dalibi kuma yanzu society mu mujtama irin namu da halin da mu muke ciki talaka ne dan talaka ko inda yanzu ake haji sai da kuɗi misali ko hanya to hanya ma talaka bai cika samu ba sai katari sai wani iko sai kumfa ya kunu ta yi aiki an gane ko to ba shi da kodala gashi sallah kaga ko da yaushe ake yin ta a tsawon dare da yini so biyar ake yin salloli na farilla to sallar shi ta takallidanci yake yi har yanzu yanda yaga baban sanayi ko limamin ungosu bai iya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ce me yasa kake subhana rabbiyal azim so uku a cikin ruku'i bai sani ba yaji dai an ce ayi to wa yace ina hadithin bai sani ba amma kuma sai yaje ya sanya littafin ya ake koyan aikin haji bai sanya littafin sifatu salatin nabi ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk wani littafi dake bayani kan sallar annabi ba a ce sai ka makalema na albani ba amma yanzu dai ba mu ga irin shi ba ko makamancin shi 100% wanda ya tattaro masail na sallah gabaki daya to sai je yana ta kwakula kan rabon gado yana ta lalubalalube da shiga cikin sabanin malamai kan saki uku a kalma ɗaya da kaza bai iya sallah ba bai iya tsarki ba bai iya kaza ba daga wannan bai rattaba al-ahammu fal muhim ba a cikin neman ilimin shi cikin abin da ya shafi ibadat abin da suke yake faruwa da kai a koda yaushe kai kamar sallah din nan kamar tsarki wannan shi ya kamata mutum ya mai da hankali a kai shine zarnuji a cikin littafin ta'alimi rahimahullah yace mafificin abin da dalibi yake bukata a ilimi shine ilmul hal ilmul hal wasu fahimci me yake nufi da ilmul hal ba ilimin halin da kake ciki aure zakai to a daidai lokacin ka san hukuncin ahkam na aure da na saki da na kaza wannan wajibi ne akan ka domin wala yahillu lahu jami akhdari an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi kasuwanci yake so ya san menene hukuncin kasuwanci me yake bata shi me ya riba me ya kaza me kaza ilmul hal kenan zai yi balaguro ya kamata ka san ahkam na jam'u bainas salataini ka san ahkam na qasr da sauransu ilmul hal to kar mutun ya fita daga abinda yake da buƙatar shi na ibada shi tsakanin shi da ubangiji zuwa ga abinda koda yana da buƙata zuwa gare shi amma akwai dan nisan zango tsakanin shi da wannan abu ya fara da abinda yafi buƙata zuwa gare shi an gane wannan Allah yace su ila malik ibn anas imam daril hijrati rahimahullah an talab al ilm an tambayi al imam malik ibn anas ibn abi amir ibn amr al asbahi abu abdullah al madani al faqih wa muhaddith malik kenan wanda ibn hajar ya wato ainihin addala shi da cewa ra'sul mutqinin wa kabirul mutathabbitin babban malami ne a hadisi babban malami ne a fiqh babban malami ne a aqida kuma dole a dinga karawa in bai da su ce su malikiya suka sani amma a fiqh da an zo aqida yanda kake wato ainihin maliki a fiqh ka zama maliki a aqida mana salafiyul aqida ne to al-imam malik babban malami ne na hadisi kun ji dai ra'sul mutqinin daga itqani fa matsayi ne na kululuwa gurin tawthiqi da a cewa na fiqa ne to gwara a ce mutqin a'la darajatan min an yuqala fiqa da ana karfafawa da cewa fiqatun mutqin to shi ra'sul mutqinin ne jagora komandan masu tantancewa da tabbatarwa da kyautata ilimin hadisi bayarwa da karbashi sannan wa kabirul mutathabbitina babba ne a cikin waɗanda suke sai sun tabbatar kafin su isa al-imamu malik kusan shine rariya akan malaman madina wani malami na hadisi dan madina wanda suka yi zamani da maliku ko yana gaban maliku bincika ake mai ra'ayin maliku akan shi in mu'asirin shi ne ko kuma malamai yana cikin tabakan malamai shi yayi karatu gurin shi da zaran maliku yayi karatu gurin shi shikenan sai a ce fiqa da zaran maliku bai yi karatu gurin shi ba sai a ce to maliku na kallon wannan ya tsallake kai sai ka je dan baka da hankali kai karatu gurin shi sai a ce ku rabu da shi imamu malik kenan wanda har ta kai an ce la yufta wa malikum malikum bil madina wa fil madina ababun fiqo wanda Abu Ja'far al-Mansur ya so ya tilasta mu kowa ya zama sai yayi aiki da mu wanda maliku ne yace mai ilimi te kone mai fadi akwai abubuwan da ba sa cikin mu wadda wanda ni ban san su ba mala Allah amma malamai da yawa sun san su saboda insafi irin al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala babun hadisi kuma kun ji abin da Ibn Hajar ya faɗa har Bukhari da kanshi ya ce mafi ingancin isnadi asahul asanidi kulliha ce malikun an nafi'in an ibn umar malik ya ruwaito daga nafi' maula ibn umar shi kuma daga abdullahi ibn bashi ake kira silsilatul dhahab al-imamu malik rahimahullahu ta'ala an haife shi 93 ya rasu 179 shekara shi 86 a duniya to imamu daril hijira an tambaye shi akan ilimi fa kala sai yace hasanun jamil ai koyan ilimi abu ne mai kyau na kwarai walakin unzuri alladhi yalzamuka ka duba kaga menene ya zama dole akan ka menene ya zama dole akan ka min hini tusbihu ila hini tumsi tun daga lokacin da ka waye gari zuwa lokacin da zaka maraita a tsawon yinin nan me yake dole sai kai in baka yi ba za a rubuta maka lefi to wannan falzamhu sai ka lizumce shi abun da ke dole sai kai na ibada ko na mu'amala kaga ai kullewa ya daure gaba daya unzir alladhi yalzamuka abun da ai ba ibadatu kadai ba akwai mu'amalat abun da yake dole ne akan ka sai kai shi to ka kallu wannan abun sai ka koyi yanda zaka yi shi abun da ya zan ayi ne sai kai shi kaga ba daidai yake da abun da sai wata ya mutu ba ba daidai yake da abun da sai shekara ba ba daidai yake da abun da in kai so ɗaya a rayuwarka ya wadatar ba ma abun da kullun yana maimaituwa to shi yafi kamata ka mai da hankali akan shi sosai falzam wannan wato ainihin athar Muhammad ibn Makhlad ya kawo shi a cikin littafin shi mai suna Kitabu ma rawahu al-akabiru an malikin kitabu ma rawahu al-akabiru an malik riwayar abdullahi ibn wahab ne na cikin manyan daliban malik ibn wahab ne ya rawaito daga al-imamu malik to cikin wancan littafin ya kawo shi lambar athari na 37 ya zo da karin kuma wala tu'athiranna ko wala tu'athiranna alaihi shay'a kar ka fifita wani abu akan wannan abun da yake wajibi akan ka yi wala tu'athiranna alaihi shay'a kar ka fifita wani abu akan shi malan yace qala abu ubaida ma'mar ibn al-muthanna rahimahullah abu ubaida ma'mar ibn al-muthanna at-taymi maulahum al-basri ana cewa jikan sayyidina abubakar ne dan jikan muhammad bin abi bakr as-siddiq wanda malami ne kuma na lugha an-nahwi al-lughawi wasu sun jefe shi da khawarijanci haka dumiya bil wato ainihin bira'il khawarij saduqun ne amma a hadisi akhbari bukhari ya fitar da hadisin shi ta'liqan sai abu daud to abu ubaidata ma'mar ibn al-muthanna wanda ya rasu 208 yake cewa man shaghala nafsahu bi ghayri al-muhim amma kulura malan ya mai tarahumi da cewa rahimahullah ba lalle ya zamanto abinda aka tuhume shi da shi na khawarijanci ya tabbata ba dan ya tabbata khariji ne la da'iya li tarahumi alai an gane ku kilabu ahli yanzu karan wuta zaka ce rahimahullah ko khawarij kilabu ahli nar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma wata riwaya a wani hadisi ma yace hum sharrul khalqi wal khaliqa sunne mafi sharrin halittu sunne mafi sharrin halitta gabaki daya mafi sharri cikin mutane mafi sharri cikin dukkan halittu ko alade ya fi su nassan hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ramyo ne kawai ka san a wancan lokacin bil munasaba kar ku ga mun kijan karatin a wancan lokacin akwai wa'inda za su yi wani abu wanda a gurin wani jahilin irja'i ne a gurin wani jahilin khawarijanci ne a gurin wani jahilin nasabanci ne a gurin wani jahilin rafidanci ne sai a yi ta yadawa shi wannan din sai ya ta busa cikin wuta sai a yi ta yada abun a yi ta cewa ai wane kaza ne ai wane kaza ne Ash-Shafi ba sai da aka taba ce mai dan shiya a Najran yanzu kila littafi ne kake gani wasu sun jefe shi da shi an ce kace ha shi Ash-Shafi shi ma yana da ra'ayin rafida subhanallah kaga inda karatun tarihi yake da muhimmanci kuma da sanin mustalah din ma na tarihi duk abin da yazo na nassi ya kamata ka san dalilin zuwan shi daidai gwargwadon bincikenka me yasa wasu suka tuhume shi da cewa sayyidina Ali dan Shi'a Ali wasu ne ɗan daular Abbasiyya wanda su kuma akwai munafasa tsakanin su da Alawiyyu sai suka yi mai rijiya ai za a kama ɗan Shi'a za a kai su gurin Harun Rashid za a hukunta su kaza 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 sai ce bai kamata a kama mutane babu dalili ba a samu hujjar da za a kama su tukunna ja wasu kalan hujja su da suke nema su yi ma shugaba bore kaza 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 yanzu kalan wannan mutane kana son su kuwa aka ce ma Imam Shafi sai ce ina son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawancin su daga iyalan gidan annabi sai wanda ke musu go suke goyen bayan su ina son iyalan gida sai ce kenan kai dan Shi'a ne sai wani baiti yace idan kana hubbu ali muhammadin rafda falyashhad thaqalan ayn anni rafidi indai san iyalan gidan annabi shine shi an ci to na zama dan Shi'a indai ko idan kana hubbu ali mu qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul muhibbin kala shine shikenan sai wasu jahilan ai har sai da aka kawo shi gaban Harun Rashid a daddaure da ya bincika ya gano kai wannan babban malamin nan bai kamata ma mai nesa da shi bai ce zauna a nan babu dada na dauki nauyin kaza 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 din sauransu to ana samu irin wannan Imam An-Nasa'i kai dan ya rubuta littafi akan fallar Sayyiduna Ali sai suka ce dan Shi'a ka san dubbatacce da ya ga wani mutumin kirki ya dan karkata kadan zuwa ga wani ra'ayin shi ba zuwa gare shi ba zuwa ga wani abin da yake so a bisa fassarar shi da tawilin shi kokari yake ya kamo shi dan duka cikin tafiyar shi watsatsu ne mutanen banza daga yana so ya ra'ayin shi ko kuma bid'a shi kwalliya da kakabo wasu mutanen kirki ya sa ciki kamar yadda Yahudawa suka ce Annabi Ibrahim nasu ne Kiristoci suka ce Annabi Ibrahim nasu ne Allah ya karyata su da ce ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslim to haka so daka ana samun wato anin irin wa'annan abu akwai Ja'faru as-Sadiq rahimahullah banda ƙaryan ma da ƴan Shi'a suka ba wanda Allah zai mai hisabi mai tsawo tsakanin su da ƴan Shi'a kala Ja'faru as-Sadiq ba wanda suka yi musharri a duniya kamar shi to banda wannan akwai wani wanda ya dan yi karatu ya zauna gurin shi haka to babban majalisi ne haka a masallaci dan mutun ya zo ya saurare ka shikenan sai a ce ya zama dalibinka kuma duk abin da ya faɗa sai ya ce ai dalibin wane ne ba zai yiwu ba ya mai ƙarya to haka aka samu wani daga cikin masu ilimi masu koyon ilimin falak kuma ba ilmu hisab ba ilmu tasir tanajjumi da sauran ilimin maka da shari'a ta hana an yi magana sai ya ce gurin Ja'far bin Sadiq ya koya har gurbataccen tarihi ya ta ruwaito haka inda kun kai bincike sai ka gano sharri ne yake ma Ja'far bin Sadiq to kallo innan misalan kan cika ku da surutu suna da yawa kwarai to tarahumi da malan yemawa Abu Ubaida anan gurin Ma'mar ibn al-Musanna wannan yana nuna maka cewa wato ainihin abun cikin malan bai tabbata cewa yana da ra'ayi na khawarij din ba kawai suka ne tuhuma ne shi ko ka'ida ta shari'a al-muttaham bari'un hatta tathbuta tuhuma ka'ida ce ta kudatu shi duk wanda ake tuhumar shi to shi wannan mutumin ba shi da laifi kwata-kwata sai an yi bincike an tabbatar da wannan tuhumar ta tabbata ba za a taba kama shi da laifi ba da haka Imam Malik yayi inkari ga wasu masu hukunci dangane da dukan masu wanda ake tuhuma da laifi da suke. Ai tunda bari'un ne, me za a buge shi? Ai bincike kawai, hujja da shaida ta tabbatar yayi laifi tukunna. An fahimci wannan? To Ma'mar ibn al-Muthanna yake cewa man shagala nafsahu bi ghayri al-muhim adarra bil muhim. Duk wanda ya shagaltar da kanshi da abun da ya kasance ba mai muhimmanci ba, to adarra bil muhim zai cutar da abun da yake da muhimmanci. Ya bata lokacin shi a fudul, firar fada, zaman shan shayi, a sha furemi, a sha dizim, a sha turwa zim, a sha katirin, ko a zauna hakan nan kuma a ƙara siyo gawayi, a ƙara ɗaura wani fureman, a ƙara kaiwa zuwa ga katirin ɗin kila har sai yankin, ta shan shayi a gefen titi, ba karatu, ba sallah, babu tilawa, babu kaza. To kaga karatun da yayi haddashi sai ta zube. Ilimin duk da ya koya sai ya waiwaye shi, ya koma jahili. Sai dai ya ce kai ni matsalan nan na taba ni wani littafi ne ma anya ba gurin malam wani na ji, ya koma dan kamakame. Saboda adarra bil muhim. Shagala nafsahu bi ghayril muhim. Falidha kana muhimmuhu adarra bil muhim. An fahimci wannan? Mai iya magana ya ce waqaddimil ahamma innal ilma jam wal umru tayfun zara aw dayfun alam. Waqaddimil aham, ka gabatar da abun da yafi muhimmanci. Innal ilma jam, lalle ilimi yana da yawa, jam. Wal umru tayfun, ita rayuwa ta duniya tayfun gizo ne. An ce gizo kamar ka ga wani kamar misali duhu ko haske a ɗauke wuta. Duhu farkon zuwan duhun nan sai ga wasu launuka, wani jajajaja, wani masara launi a idanka. Ai ba gaskiya ba ne, ba wani khayal ne. To gizo ne, an ce gizo abubuwan da mutane ke cewa ka dinga ganin kamar suran mutum haka, kana tana shi kana ganin gizo ɗin shi, ko kuma kala wani mai kashi ɗaya, kashi kadamari, ka ga wasu taurari. To innan taurarin da ake cewa an gani ba na gaskiya ba ne. To shine ita rayuwa, kamar yanda wannan abin zai zo ya wuce, ma'ana ai ba zama yake yi ba. To haka rayuwa take zuwa ta yi ma flashing sai ta yi gaba kamar walƙiya. To wal umru dayfun zara, ita rayuwa kala gizo ɗin nan ne da ya kawo ziyara ya wuce. Aw dayfun alamma, ko baƙo ne da ya danya da zango, baƙo wanda zai dan zo ya sauka gurinka ya dan yi wanka ya shafa mai ya canza kaya sai ya yi gaba. To shine alamar daifu, ya dan leƙo mu ya yi gaba, ba zama ya zo ba. To haka rayuwa take. Da haka ka yi amfani ma'ana da lokacinka, zai zo ya kulla mana babi akan yin amfani da lokaci. Wannan shine asal na farko. Wal akhar, asal na biyu na ƙarshen, an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fan. Ya zamanto manufar ɗalibi a farkon fara neman ilimin shi ya ga ya samar da wani mukhtasar, wani takaitaccen littafi a kowane fanni. Ya san shi, in san samu ne ya haddace shi, in ko baka bai yayi laushi kwarai a cikin shi, ta inda zai iya bada labarin wato ainihin muhtawa na shi wannan littafin, ko da ba zai iya ambato nusus ɗin shi lafzan bi lafzin ba. Na'am. Ce to mutum ya samu wani mukhtasar, wani takaitaccen littafi a kowane fanni. Hatta idza stakmala anwa' al-ulum an-nafi'a, har ya kasance bayan ya gama tattaro duka nau'uka na ilmummukan nan masu amfani. Yana da littafi kaza a nahw, yana da littafi kaza a sarf, yana da littafi kaza a balagha, yana da littafi kaza a fiqh, yana da littafi kaza a usul. Funun na ilmummuka masu amfani. Nazara ila ma wafaka taba'ahu minha, sai ya kalla ya duba ya ga to cikin waɗannan ɓangarorin wani fanni ne ya fi dacewa da ɗabi'ar shi, wani fanni ne ya fi samun nishaɗi a ciki. In an zo lugha ko gyangyaɗi yake yana yawan an gaje ta kwana ana tada shi ana lugha,
amma da an zo mustalahul hadith sai ya ji kokwalwar shi fresh sai ya ji tunanin shi ya gyaru ya kawai yana fahimta ana abin kai tsaye yana shiga zuciyar shi ba zai fasa lugha ba an gane ko amma kuma kariye sakaci da wannan mustalah nan bai washe take sai ya dage yayi tabahuri a cikin shi an gane wannan shine abin da zai dace da tabi'ar shi wata kila sai an nabbaha shi mal al-Imam al-Bukhari farko ba hadisi ya fara koya ba malamin shi ne ya ga cewa ya ku dacewa da hadisi al-Imam Shafi'i da shi'ir yake waƙe yake na Larabawa yana shiga ƙauyuka na Larabawa yana koyan hikimomi adab dai misali cikin udaba din wani yace wannan yaran dan yana dan karami yana dan shekara 10 ya haddace muwatta bayan Bukhari bayan al-Qur'an al-Qur'ani tun a gida ya gama shi da ce wannan yaran da fahimtar addini kaje kai zai fi maka alheri sai ya koma ya dukufa kan fiqh da usulul fiqh sai da aka ce shine mujaddidul qarn kaga nabbaha shi ne akai to tayu mutun sai an nabbaha shi kuma shi akan shi ya makan shekaratun tanazu abun da yafi dacewa da dabi'ar shi daga cikin bangarorin ilimin nan sai ya dukufa akan shi wa anasa min nafsihi qudratan alayhi ya hango Anas bin Janib al-Turi na rako sai ya hango daga kokwar daga cikin ƙwarye zuciyar shi ya gano cewa yana da kudura akan wannan fannin fatabahara fihi to sai ya kokari ya nutsu a cikin wannan ilimin ya ƙware ya zama gwani a cikin shi sai ya ce fulanun bahar ne mana da ilimi mai yawa ya nutsu ya yankaye cikin wannan ilimin ya dinga kwasar shi yanda ya ga dama saboda yana da baiwa a cikin wannan bangare na ilimi sawa'un kana fannan wahidan am akthar duk daya ne fanni daya ne zai kware akai ko kuma fiye da haka da gurgurdan numu na ainihin wato da nubuhi na ainihin kokwalwar shi inda kokwalwar shi take da nuna da take da ainihin wato kwarewa da saurin cafka wani fanni daya ne zai iya tsayawa ya ga ya goge akai wani sai ya hada fanni biyu wani uku wani ya zama mausu'i ma da gurgurdan yanda ya ga kudurar shi sai ce amma bulughul ghayati fi kulli fannin amma a ce mutun ya kai matuka ya kai waladaina a kowanne fanni kowanne fanni ya zaman to gwani a cikin shi wa tahaqquq bi malakatihi da samun tabbatuwar samun cancanta a kowanne fanni fa inna ma yuhayyau lahu alwahidu ba'da alwahidi fi azminatin mutatabi ana datar da ana wato ainihin datar da mutun daya ne ba daidai kun ma'ana mutane cikin lokuta masu tsawo ga wannan abu wato sai a shekara 100 200 shekara 50 ba a samu wanda yake mutafanni ne ba mausu'i a kowanne fanni wato abu ne wanda yake bidul unuf yana da tsananin wahala ziyu ya mutun ya zama dukan mu nan kowa ya kware a kowanne fanni abu ne wanda yake yana kusa da mustahili amma ana iya samun wani ko wasu daga cikin mu ana yana da irin wannan baiwar da zai iya shiga kowanne fanni kuma ya kware a cikin shi a cikin malamai ana samun kala wa'annan idan kana karanta littafin Ibn Taymiyyah sai ga wanne ne ba hadisin tafsirin fiqhun lughar ina ne wanne ne ba wanne ne ba haka su Ibn al-Qayyim haka su Sheikh al-Uthaymeen misali cikin mu'asirai to ana samun kalar wannan wanda zaga yana da irin wannan fadi na kokwalwa da cafka din amma sai dai ba su da yawa akan samu daidaiku ne fi azminatin mutatawila a lokuta masu tsawo yace thumma yanzuru almutaallimu sannan shi dalibin nan sai ya duba fi ma yumakkinuhu min tahsiliha cikin abun da zai bashi dama na samun wannan ilimin ko wannan fannin ifradan lilfununi wa mukhtasaratiha wahidan ba'da wahidin ya ainihin tsuranta kowanne fanni da ɗan littattafai kananu da ke cikin wannan fannin da yake so ya koya lokaci ko ɗaya bayan ɗaya yau nahwu zan koya gobe zan koyi fiqh jibu zan koyi kaza ma'ana ya makan shi jadwal ya makan shi time table wannan littafin zan yi ko daga karfe kaza zuwa karfe kaza au jama'a laha ko ya hada su zan fara nahwu ina gama zan yi sarf ina gama zan yi tafsir ina misali والافراد هو المناسب لعموم الطلبه yace amma ka wari wani littafi ka yi shi tukunna ka gama sannan ka sa wani shi yafi dacewa ga wato ainihin dalibai a dunkule duk da za iya samun wani wanda zai iya hadawan kuma ya bada ma'ana to amma dai a dunkule dalibai ya kamata mutun ya fara sa littafi guda ya bi shi sanne sanne har ya gama shi sannan sai ya shiga wani a kowanne ainihin wato fanni sai ya ce wa min tayyari shi'ri shanaqita qawlu ahadihim daga cikin wato waƙe na shanaqita su ainihin wato Muhammadu al-Amin Shankibi ga mutanen Murtani daga cikin waƙen su shi'ir din su da ya yawo ya shiga ko ina ya yadu fadin daya daga cikin su da yake cewa wa in turid tahsila fannin tammima wa an siwahu qabla lintihai ma wa fi taradu fil ulumil man'uja in tu amanistabqa lan yakhruja yace wa in turid tahsila fannin idan kana so ka samar da wani fanni na ilimi ka iya shi tammima ka cika shi tukunna ka kware a wannan fannin wa an siwahu qabla lintihai ma kuma ka kyale wani shi wani ilimin da ba wannan ba kafin wannan ya cika ma ma'ana uturuk wa fi taradu fil ulumi al man'uja yani jaa gurin tattaruwar ilimi ka tattara ka hada wannan da wannan ka goye ilimin muka akan juna hani yazo akan haka in tu amani asali inne yake inna tu amani lallai wato ainihin me ake cewa tagwaye tagwaye su biyu in istabqalan yakhruja idan suka yi rige-rige kowa yana so sai ya fara fitowa to ba mai fitowa daga cikin su da Hassan da Hussein suka zo bakin mahaifa kowa ya ce sai ya fito to sai an yi tiyata in ba sa ba an samu matsala an gane ko to wannan kamar yayi isti'ara yace wa man arafa min nafsihi qudratan ala al-jam'i jama'a wanda daga ƙwaryar ran shi ya san cewa zai iya hada bangarorin ilimi ya hada wa kana tahalu istithna'an min al-umumi sai zama halin shi an tugace shi daga sauran jama'a gabaki daya shi sai zama yana da wata khasiyya ta daban sai cewa min nawaqidi hadha al-ma'qid al-mushahada daga cikin abubuwan da ke warware wannan usul asl din wanda ake gani al-ihjam an tanawwu' al-ulum kamewa daga nau'a ilimi mutum ya ce shi tunda gidan su fiqhu ake ba shi ba hadisi to wannan matsala ce wal istighfafu bi ba'd al-ma'arif da wulakanta wasu bangarori na ilimi dan bai iya bai ce shi ba ruwan shi da lugha wal ishtighalu bima la yanfa'u tare da shagal da shagaltuwa da abin da ba zai amfane shi ba ma'al wala'i bil gara'ib tare da zalama da zari gurin gara'ib abubuwan da ba a san su ba sai ya kwakulo su gashi ya ki sai wato ainihin ya koyi abin da aka san wa kana malikun yaqul imam malik yana cewa sharrul ilmi al-gharib wa khairul ilmi adh-dhahir alladhi qad rawahu an-nas wa fi sharrin mutane wa fi sharrin ilmi shine kazo da bakon abu da malamai ba su san shi wannan sharri ne kaje ka kwakulo wata mas'ala wadda ba a tattauna ta to sharrin ilmi amma mafi alkhairin ilimi shine wanda yake a fili wanda mutane ma'ana malamai suka ruwaito shi an san da hukuncin shi an san da shi a shari'a ibn rajab ya kawo wannan cikin sharhun ilal na at-tirmidhi juz'i na 1 safha 233 to Allahu akbar iyaka